dan wasan gaba na Manchester United Wayne Rooney ya lashe kambin dan wasan da yafi kowanne dan wasa taka daida a kasar Ingila a karo na hudu bayan da kuma ya kafa abin tarihi wajen jefa kwallaye a raga. Rooney dan shekaru 30 ya jefa kwallaye 51 fiye da Bobby Charlton wanda ya dade babu wanda ya kamo sa sai a wannan lokacin da Rooney ya masa fintin kau. Sun kuma samu nasarar shiga gasar tarayyar Turai na shekara ta 2016. Rooney captain din kasar Ingila ya sami kashi 37 cikin 100 na yawan ƙuri'un da aka jefa kuma ya taba lashe wannan kambi a shekarun 2008, 2009 da 2014. Mai tsaron gidan Stoke City Jack Butland wanda shi ma ya yi bujinta a kakar wasan shi ma an zabe shi a matsayin wanda ya zo na biyu. Za a kuma mika musu kyautarsu a ranar 26 ga watan Maris a kasar Jamus.